mu mutum ya bude ido sun sai kamar
fahnali
ja ko
ja yes ja
to kabo fa
kabo
kamar abin da ana gine gida da shi da aka da shi
abin da ana gide
kamar kasa yanzu in ya sa ruwa
laka
njabu
oh njabu is
njabu
to mutum ya nuna mutum da
hannu cha
cha kage nuna bu katta kashi haka
zabu
cha ko
cha zabu is all
kamar na gan china
china
china kamar china dai
to abin nan fa ma kai wuri wurin makarin yana aiki
na wurin
sa
yowa
kamar makarin ba
sa yowa to magida fa ko
ndirki ndirki
magida ba magida ndirki
to
master yes ndirki ne ndirki is magida
flago fa
sago
sago ubangiji
ubangiji eh haka ne ubangiji
sago see sago sago is
yes, that's
Does it?
Yeah, owner, master. Huh?
Sago.
Yes.
This is all.
Yes. Okay, we need to answer the Dogon Kafa.
Dogon Kafa. Zelbe.
Michelin.
Enaike.
Jinago.
Michelin.
Mahal.
Msha.
Michelmi. Mahal Mini. Etol.
Long-legged bird.
Among angenin what is killer bin ho shamua
ashwari
ina samani
yeah
shamua
yeah kuna shi ce shi amma ki
malam
shamua
malam
there is many different name of
one example yes we did
so baki fa baki
msipi
baki abu
baki kamar baki haka
mia
mia
yeah
Again,
mia.
Mia.
Yeah. Oh, wow.
Mia.
Mm-hmm. Tara fa.
Tsangri.
Amar.
Tara.
Ena.
Tara.
Mzu.
No,
Mzu.
Akoi Mdu. Yeah, yeah, wow.
Ena spell.
Tashi.
Yes.
Tashi, ne?
Mzu.
Jia fa.
Na.
Na.
Yeah. Na. Hakane, hakane. Yesterday.
Na.
Akoi wani jia wa kuma. Nge. What? Ko handle kena.
Handle.
Anche ni fi imi ko ya.
Kamar
ne mga shina.
Kalmane, amare ba wai wani dogo handle ba ne. Akwai handle shi haka.
Yes. Shiwa mintu ko.
Mie ko?
Shiwa mintu.
Kwai mie?
Pi.
Pi,
yes. Pis. The stick of hoi. Of hoi.
Of hoi.
Yeah.
Pi.
Yeah.
Pi.
That's
it.
Yeah.
Yes.
Kuma abu kaman ana sa abin ji shi ko an yi shi da kasa kuma tukunya ne amma ana sa abu ana sa
intum
nkiya ko
nkiya oh yes this
nkiya
that's the one
to man ganin abin da ya fasa kaman
purple
ba su ba wai tukunya ba abin nan kwariya in ya fashe man ganin shi kadan
intum
Yeah, see it again, please.
Mm-hmm.
Yeah, for some calabash. So, now I know. Yeah, actually.
Oh, where see?
We could see.
See.
Mbwakshako?
Mbwakshako.
Mbwakshako. Mbwakshako. Mbwakshako.
Mbwakshako.
Mbwakshako.
Mbwakshako. So, ngan za sa kaman, za sa abin na igya, ba we igya wana u chicken alura.
Alura?
Mm.
Oh, tsefe.
Yowa.
Tau.
Tua. Tua, aha, tua. Tua is a mean like something where you're just in.
Put in
tua.
Port is in.
Something in it. Yeah.
Tua.
That's
it. Yeah, that's it, right?
Tua, yes.
So, that's sad.
They are both saying,
Suleimanu.
Beatrice Indagju Lassa.
And can I understand the? Can you then just say this word? Oh, I know. I'm a grammar.